been talking about. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 20 ga watan Mayu shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan mulkin shugaba Muhammadu Buhari a daidai lokacin da gwamnatinsa ke bankwana.
Lokacin da aka zaɓi shugaba Buhari a 2015, kowa yana ganin cewa kawo matsalolin ƙasar nan sun ƙare, kuma kamar yadda Allah shi ya tsara, sai haka cewa ƙasar ta shiga cikin wasu matsaloli wanda ba a yi tsammani ba.
To, kamar kowace ranar Asabar, muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Baya ga kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To, amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama ga Mahmud Ibrahim Kwari da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaru. A jiya Juma'a, shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo, wanda ke jagorantar rundunar sa-kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda ɓangarorin biyu suka rikide suka zama maƙiyin juna, inda faɗa ya ɓarke tsakaninsu fiye da wata guda da ya gabata. Yanzu a jiya Juma'a ana ci gaba da gwabzawa tsakanin dakarun ɓangarorin biyu, musamman babban birnin ƙasar ta Sudan, wato Khartoum, da kuma yankin Darfur. Yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa bukatun ayyukan jin ƙai na ci gaba da ƙaruwa a ƙasar ta Sudan, inda har ma shugaban hukumar kula da ayyukan jin ƙai na majalisar, Martin Griffith, ya sanar da tallafin dala miliyan 22 ga asusun tallafa al'ummar Sudan da suke fita daga ƙasar saboda yaƙin. Hukumar ta ce zuwa yanzu fiye da mutane miliyan guda ne suka rasa matsugunansu sanadiyar faɗan madafin iko tsakanin al-Burhan da Hamdan, yayin da ɗaruruwa suka rasa rayukansu cikin fiye da wata guda da aka kwashe ana gwabza yaƙin. Taron ƙasashen ƙungiyar G7 masu ƙarfin tattalin arziki ya buƙaci ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen daƙile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama, wato artificial intelligence a Turanci. Ƙungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta ƙaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. A ƙarshen taron da suka gudanar a Hiroshima, babban birnin ƙasar Japan, shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta G7 sun faɗa a yau Asabar cewa za su samar da wani kwamati da zai yi nazari akan matsalolin da suka danganci kwaikwayon fasaha da jirkita bayanai. Mambobin na ƙungiyar G7 sun lura cewa sabuwar fasahar rubuce-rubuce ta ChatGPT da hanyoyin ƙirƙire-ƙirƙiren sauti da hotuna ta hanyar kimiyyar artificial intelligence abubuwan farin ciki ne, amma sukan jefa fargaba da kuma haifar da rudanin haƙƙin mallaka tsakanin ma'abuta ƙirƙire-ƙirƙire da rubuce-rubuce a duniya. Gwamnatocin ƙasashen duniya na fuskantar matsin lamba kan buƙatar su hanzarta ɗaukar matakan da suka kamata domin rage haɗarin da ke tattare da wannan fasaha. A daren jiya Juma'a, Rasha ta kai harare ta sama a sassa daban-daban na ƙasar Ukraine da suka hada da babban birnin ƙasar Kyiv. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban na Ukraine, Volodymyr Zelensky, ya isa ƙasar Japan domin halartar taron ƙungiyar G7 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Jim kaɗan bayan isarsa birnin Hiroshima, inda taron ya wakana, shugaba Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa manufar taron ita ce wanzar da tsaro da kuma haɓaka haɗin kai a tsakaninmu domin tabbatar da nasararmu. Yana mai cewa nan gaba kaɗan zaman lafiya zai kasance tare da mu. A hannu guda kuma, hukumomin soji na Ukraine sun ce jirage marasa mutuƙa 18 ne suka kai hare-hare a kan birnin Kyiv a daren jiya Juma'a. Labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Italiya na samun tallafi daga ƙasashen ƙetare a daidai lokacin da take fuskantar mummunar ambaliyar ruwa wadda aka bayyana a matsayin mafi muni da ƙasar ta fuskanta cikin ƙarni guda da ya shuɗe. Rahotanni sun ce mutane 14 aka bada labarin sun mutu yayin da dubbai suka tsere daga gidajensu inda aka ba su mafaka a wasu cibiyoyi. Hukumomin kasar sun ankarar da mazauna sassan lardin Iwiliya Ramagna inda gabar koguna da dama suka kare sanadiyar ambaliyar. Ayar masu aikin ceto na ƙara ƙaimi wajen tallafawa yankunan da ambaliyar ta yi wa barna da kuma waɗanda ke fuskantar barazana daga ambaliyar bayan da aka kwashe watanni 6 ana malalar ruwan sama. Jami'an aikin ceton waɗanda suka ƙunshi sojoji da sauran jami'ai na neman mutanen da ruwa ya yi wa gidajensu ƙawanya da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar. Hukumomin kula da fannin shari'a na ƙasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban ƙungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan ƙasar ta Iran zuwa ƙasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'ar ta Iran ta ce wani mutum mai suna Shahrooz Sakanur, wanda aka fi sani da Alex, shi ne shugaban ƙungiyar kuma shi ne ya jagoranci safarar 'yan matan zuwa wasu ƙasashen Larabawa. Kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Mizan ya rawaito, a yau da safe ne aka zartar da hukuncin kisa ga Saknuri saboda samun sada laifin safarar bil'adama da kuma tursasa karuwanci. A shekara ta 2020 kafofin labarai na Iran sun rawaito cewa an kama Alex ne a kasar Malaysia bisa haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa. Kana daga bisani aka miƙa shi ga hukumomin na ƙasar Iran. A shekara ta 2020 ma an yanke masa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin rashawa da cin hanci.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, a yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin bankwana domin shigowar sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, 'yan Najeriya musamman masu fashin baki na ci gaba da yin sharhi dangane da wato ci gaba ko kuma aka san haka a cikin shekaru 8 da suka gabata na gwamnatin ta shugaba Buhari. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Lokacin da Najeriya ta dawo bisa turbar demokuraɗiyya da take a kai har yanzu ba tsinkewa, wato shekara ta 1999, da yawa masana da masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke kallonta a zaman jin jirar demokuraɗiyya. Bayan da ta yi shekaru 8 na farko bisa jagorancin shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo, lokacin da wasu ke ganin ta rabi demokuraɗiyya rabi mulkin soji, ta sake wasu shekaru 8 bisa jagorancin marigayi Umaru Musa Yar'Adua da Goodluck Jonathan, yanzu kuma tana daf da kammala wasu shekaru 8 ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari. Duk da yake da daɗewa an daina kallonta a zaman jin jirar demokuraɗiyya, kowane mizani jama'a za su dora ta a kai musamman duba da shekaru 8 na ƙarshe bisa jagorancin Muhammadu Buhari. Dr. Bashir Muhammad Acida mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun yana ganin cewa bisa ga yadda da yawan 'yan Najeriya suka yi tsammani to demokuraɗiyyar ta zo da rangwame.
In ka ga irin nasarar da ake tsammanin a samu a lokacin da aka zaɓi shugaba Buhari a 2015, kowa yana ganin cewa kawai matsalolin ƙasar nan sun ƙare. Kuma kamar yadda Allah shi ya tsara, sai haka cewa ƙasar ta shiga cikin wasu matsaloli wanda ba a yi tsammani ba. In ka dai ba tsaro wanda aka danin cewa shi ma an makasu ne da yasa aka zaɓi shugaba Buhari, sai haka ƙasar tsaron ya ƙara taɓarɓarewa. Haka in ka duba abin da ya shafi tattalin arziki, ana tsammanin cewa mutane su samu walwala sai kasance cewa cikin wannan mulkin an samu matsalar rayuwa. Za ka isko kuma cewa mutane suna tsammanin cewa kamar cin hanci da rashawa da wasu abubuwa da ke faruwa waɗanda ake ganin rashin da'a ne, ana tsammanin cewa ina abubuwa su canza, ba su canza ba. To kaga wannan al'amura in ka diba ka auna da inda aka fito a tsarinmu na demokuraɗiyya tun da aka fara, za ka ji cewa talaka suna cewa gwammace da yau.
Har wa yau wasu na ganin cewa ɗora demokuraɗiyyar Najeriya bisa mizani zai iya kasancewa ta yadda jama'a suka fahimci ma'anar demokuraɗiyyar. Profesa Bello Bada na cikin masu irin wannan ra'ayi.
Idan mun dauki cewa mutane su jefa kuri'a ba soja ba a ce wani ya ce ya zama shugaba, ana demokuraɗiyya. Amma idan muna nufin cewa gwamnati ta mutane ce kuma mutane su suka zabi a bisu kuma su ta kawo aiki, to za ka ce har yanzu muna da dogon zango kafin mu tafi. Mutum ne wanda ya taho ya ishi bashin ƙasa ana binta tiriliyan 15 cikin shekara 8, bashi ya kai tiriliyan 77. To wani irin nasara za ka cewa ai demokuraɗiyya? Mutum ne wanda ya taho ya iske wuta game ga wata din da take yau cikin shekara 8 ta ƙara lalacewa fiye da kowane lokaci. Me za ka ce ma irin wannan demokradiya? Mutum ne wanda ya taho a lokacin da litan mai bata kai naira 100 ba a gidan mai. Yau ya zan akan naira 200 litan mai. In kana son ta sai ka shiga layi kuma wasu lokuta babu. Kaga da wuya ka ce ma wannan demokradiya menene?
Duk da irin wannan yanayi da wasu ke kallon demokradiyar Najeriya a lokacin shugaba Muhammadu Buhari, sau da yawa shugaban kasar ke alfahari da cewa an samu ci gaba a lokacin mulkin sa. Dr. Bashir na ganin cewa lalle an samu ci gaba a bangaren gudanar da zaɓuɓɓuka.
Domin yanzu irin shekarun baya tsarin da muka fito cikin shi tsari ne wanda in kana iya banga kana iya cin amana kana da kuɗi shi ne kake iya dan mulki. To yanzu aka tantance an tsaftace an ka tsaftace abin ta yanda tsarin kowa kake in ka tsaya takara inda talaka kana son ka zaka ci zabe. Kaga wannan zabe da aka yi yanzu wanda shugaba Buhari zai bari a gaje shi, to gaskiya ya bar tarihi na an inganta zabe. Duk wanda zai faɗi gaskiya a irin wannan zabe zai ga cewa dibi ma kwatin da shugaban kasa yake zauce kwa wanda ba a saba gani ba yana zaune zai bar mulki, amma ka gani da kyar ya sha.
Lamarin gudanar da zabuka ɗaya ne kacal daga cikin abubuwan da jama'a suka yi fatar ganin an inganta a lokacin mulkin Muhammadu Buhari, domin ya karbi mulki a lokacin da ƴan kasa ke ganin cewa zai iya magance matsaloli kamar rashin tsaro, bunƙasa noma, yaƙi da cin hanci da rashawa da dai makamantansu. Duk da yake gwamnati na ganin cewa ta yi addan a zo a gani, wasu jama'a irin Farfesa Bada na ganin akasin haka.
Wanda bai maganin satan mutane ba da ƙone abubuwa a jiharsu ta Katsina da kuma yankinsu na Arewa maso yamma, me zai gaya ma mutane a lokacin da ya taho na watiyar shinkafa take gumi? Shinkafa an ka bar shigowa da ita ta waje? Domin wannan ta isa, me zai gaya ma mutane? Masara ce ke da arha ko dawa? Tumatir ke da arha? Ba abinda zai gaya ma mutane. Gaskiya ne an fidda kudade da sunan noma da makamantansu. Ai wannan abin shi yasa gwamnan babban banki ya haukacece shugaban kasa zashi. Ya ga kudaden da an kace an hisuwa da sunan noma, ya ga kuma komai bai faru ba sai ruwa sai iska, ya ga ya samu kudi sai ya kuwata ce kai shugaban kasa gaba ɗaya nake so.
Yanzu dai 'yan Najeriya na fuskantar sabuwar gwamnati wanda za ta jagoranci kasar, duk da yake ba su samu biyan bukata yadda suke muradi ba ga gwamnatin da ke bankwana. Sai dai ko da yaushe suna cike da fata daga nan inganta tsarin demokuraɗiyyar kasar ta yadda zai kai kasar ga tudun mun tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano, Najeriya, da Garba Muhammad Yola shi ma daga Najeriya, kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara, Najeriya, da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Najeriya, da kashi na biyun na ansar.
Wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaki, wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo zauna a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa tsantsazalla ya koma hannun Fulani waɗanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta ɗan Salihu wanda ɗa ne a wurin Salihu bin Ali ɗan Alimi wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868, kaga ya shekara takwas kenan. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman ɗan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma ɗan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu ɗan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa ɗaya a matsayinta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa ɗan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin ƙasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa wanda shi ne daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir ɗan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari ɗan Muhammadu. Sannan akwai Laofe ɗan Bawa Ayela Bowo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu ɗan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kolafo ɗan Gambari wanda shi ma ya yi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar Ilorin a mutane wanda ake kira Fulani. Amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikiɗe saboda akwai auratayya a tsakaninsu. Yawancinsu sun fi jin ma Fulatancin fiye da ma Yarbancin fiye da ma Fulatancin. Wasunsu ma ba sa ma jin ma wato Fulatancin sai ma dai Yarbancin gaba ɗaya. Saboda haka za ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar Yarbawa, amma kuma Fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun Yarbawa zalla. Sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirarren musulunci wanda Shehu ɗan Fodiyo ya zo ya kafa. Amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma Yarbancin ba gaba ɗaya. Idan ba a manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba wanda suke karkashin wato daular Usmaniya.
Yawa Dr. kafin mu je nan mecece alakar wato mecece alakar gidan Ahonja da gidan Alimi din?
To abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na 19 akwai Hausawa da Fulani ƴan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato Oyo. A shi Ahonja shi ne ya yi zama ya yi tawaye a cikin wato ɓangaren gidan sarautar wato Yarbawa ɗin. To daga baya sai zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar Ilorin sai zamanto kasan an ce sai bango ya tsage gadon gari ke samun wurin shiga.
Haka.
To da aka samu rikici tsakanin Ahonja da gidan sarautar sai aka waye gari su kuma Fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu, sun zo da kayan kasuwancin, sun zo da kayan kiwonsu da sauransu, suna da jama'a masu ɗimbin yawa. Sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin Ahonja da gidan sarautar wato Ilorin ɗin. Saboda haka shi Afonja ya taimaka ma Salih bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi wanda shine shugaban Fulani na wannan lokaci. To a shekarar 1824 sai aka kashe Afonja, sai aka samu Abdulsalami wanda yake shine dan Alimi sai ya zama sarkin Ilorin a wani lokaci bayan an ci yaki ya zamanto karkashin daular Usmaniya. To kaji abin da ya faru kenan. To baraka aka samu a cikin gidan sarautar, sai ya zamanto ga Fulani sun zo da karfinsu, su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi Afonja din. Sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulki a hannun waɗannan Yarabawa. To tun daga wannan lokacin sai gidan sarautar sai kuma hannun Fulani. Tafiya na tafiya, akwai auratayya tsakani, harkar kasuwanci, shige da fice yau da kullum. Sai zamanto Fulanin sirki dai sun koma sun fi amfani da Yarabanci da yaren Yarabanci fiye da ma yaren Fulatancin da suka zo da shi.
Haka.
To wannan abin da ya faru kenan.
To da zaka na bayani game da sauran wato masarautu haka.
Yawwa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarinsu bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta tutoci, su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya rarraba ƙananan tutoci shi ma. Aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe, sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria, sarki ya Musa aka ba ma tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa, aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara 1824, su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shine abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce akai aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alaƙarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya, da ke ansa mana tambayoyin, da producermu Dadi Balawi da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla, kada manta kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Newcastle da Manchester United na son sayan Sadio Mane daga Bayern Munich. Wasu bayanai na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa na Manchester United da Newcastle ne na gaba-gaba a kokarin sayar dan wasan gaba na Senegal, wato Sadio Mane daga kungiyar Bayern Munich. Dan wasan mai shekaru 31 ya fuskanci gagarumar koma baya tun bayan komawarsa Bayern Munich ta kasar Jamus daga kungiyar Liverpool a farkon wannan kakar kan Euro miliyan 27.5, alamarin da ya sanya masana ake ganin cewar lallai Sadio Mane bai taka wani abun a zo a gani ba a kungiyar da ke kokarin bari Newcastle da Manchester United ke shirin sayan sa, kamar da yadda Umar Usman ke cewa.
To Mallam Salisu, idan ka dubi shi Sadio Mane dan wasan gaba na kasar Senegal, mutun ne wanda kowa ya riga da ya san irin kalan kwallo da yake bugawa a lokacin da yake tsohuwar kungiyar sa ta Liverpool. Lallai ya buga abun azo a gani, in ka duba a shekaran nema ya samu gurzon kwallon kafa na Afrika. To lallai Sadio Mane tun daga dawansa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ya fara fuskantar kalubale na irin zamantakewa daga inda ya baro Liverpool zuwa Bayern Munich. In ka dubi ko a ƴan kwanakin bayan nan ma har ya samu matsala wanda ita kungiyar Bayern Munich din ta kai ga dakatar da shi na wasu wasanni na mako biyu zuwa uku domin ya samu dan cikas tsakanin shi da abokin wasansa na kungiyar ita Bayern Munich din. To shine ake ganin wannan matsin lamba wanda shi Sadio Mane yake samu a ita kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Akan gani kaman yanzu yana shirye-shirye na barinsa kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich din, gani da duka irin a lokacin da yake Liverpool yana cikin first 11 na ƴan kwallo da ake sa su a Liverpool. Amma tun da yazo Bayern Munich daga farko ana sa shi da ya fara samun matsaloli tsakaninsa da ƴan wasa da ita kanta kungiyar da yazo ya samu da wasu dokoki da suka wannan wanda shi ya saba ma al'adansa da addininsa wanda bai yi ba, sai ake ganin wannan abun ne kawo mar matsala a ita kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich har ake ajiye shi a benci.
Kungiyar kwallon kafa na Sevilla da kuma Roma a Italiya na shirin haduwa da juna a wasan karshe na gasar cin kofin Europa da zai gudana a Budapest ranar 31 ga wannan watan da muke ciki na Mayu. Sevilla dai ta samu damar kaiwa wasan karshe ne bayan doke Juventus da kwallaye 2-1, wanda ke nuni jimillar sun tashi wasanci 3-2 lura da yadda suka yi kunnen doki wato kwallaye 1-1 a haduwar su ta farko. Wannan ne dai karo na 6 da Sevilla ke kaiwa wasan karshe da taimakon kwallaye daga ƴan wasanta Suso da kuma Irank Lamela. Dan wasan gaba na Chelsea Pierre Emerick Aubameyang ya sanar da shirin janye matakin sa na ritaya daga dokawa kasar sa kwallo a shekara guda bayan sanar da matakin. Aubameyang dan Gabon mai shekaru 33 da ke matsayin mafi zurawa kasar sa kwallo a watan Mayu na shekara ta 2022 ne ya sanar da ritayan sa daga kwallo, amma kuma ya janye lado. Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jama'a, shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon ƙarya ta ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya soke mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo wanda yake jagorantar rundunar sa kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna, inda fada ya barke tsakanin su fiye da wata guda da ya gabata. Taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyyar da ke kwatanta ayyukan bil'adama, wato artificial intelligence a turanci. Kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungume tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. Hukumomin kula da fannin shari'a na kasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata 'yan kasar ta Iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'a ta Iran ta ce wani mutum mai suna Shahrus Saknuri, wanda aka fi sani da Alex, shine shugaban kungiyar kuma shine jagoranci safarar 'yan matan zuwa kasashen Larabawa, kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Mizan ya ruwaito.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan gidan marigayi Ladan Ibrahim Ayawa, wato tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, bisa ga samun wato kammala karatu da 'yarsu ta yi, wato Rabi'a Ladan Ayawa. Da fatan Allah ya yi jagora. Yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya haɗa sauti ya kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyinna, nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.